Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 5 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19 31 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Radio Duniya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkamu da warhaka baba yako makirri ne tare da Ibrahim ka almasi garba zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahoton dubu ga kadin labarai
Amurka ta yi alƙawarin taimaka ma masu zanga-zanga a Iran tana mai yin turda jami'an gwamnatin Iran fararen hula kusan 30 aka halaka a wani harin da aka kai da jiragen sama a wajen Mogadishu babban birnin kasar Somalia sannan rundunar sojin Najeriya ji Alhamis ta ce to ɗaya daga cikin ɗan matan cibok ɗin nan da ɗan Boko Haram suka sace kusan shekaru 4 da suka gabata
to ko bayan gaba jin labarin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kubutar da dubban mutane daga yankin tafkin Chadi to ko ina makomar waɗannan mutane
suna tare da mummunan tafiyin nasu muna binne su bayan mun gama da samu sun zama yi
to waɗannan mutanen daga halin Boko Haram ku fito da su ne ko kuma a ina aka samu
To za ku kuma ji cewar kungiyar Fulani makiyaya ta miyace Allah ta yi Allah wadai da rikicin jihar Benue wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama amma kuma sai ta ce
mu ba mu yadda cewa Fulani ne suka wannan madomi a goma local gama baba illaci rogo local gama baba illaci to nan kuma fitina ya faru
a jihar Bauchi kuma tsofaffin ma'aikatan jihar ne suke ci gaba da kokawa akan rashin biyan su kudaden su na gratuity Jumai Ali kuma na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum wa saurari ga labaran. Amurka ta yi alƙawarin taimaka wa masu zanga-zanga a Iran tana mai yin turda jami'an gwamnatin Iran saboda irin matakin da suka ɗauka na murƙushe zanga-zangar. Matakin da ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma kama mutane sama da 1000. Wani jami'in fadar shugaban Amurka ta White House ji Alhamis ya ce Amurka za ta zakulo irin bayanan da ke buƙatar ɗaukar mataki za kuma ta dubi yiwuwar ƙara ƙaƙaba takunkumi ga waɗanda ke ƙoƙarin danne zanga-zangar da aka fara a makon jiya sannan a Majalisar Ɗinkin Duniya kuma jakadiyar Amurka Nikki Haley ta buƙaci a yi wani zaman gaggawa a yau ɗin nan Juma'a game da wannan al'amarin. To amma kasar Rasha da wasu mambobin kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya na sukar wannan kiran taron da Amurka ta yi suna cewa wannan zanga-zangar al'amari ne na cikin gida da ba zai zama ko bai zama wata barazana ga zaman lafiyar duniya ba
fararen hula kusan 30 ciki har da yara aka halaka a wani harin da aka kai da jirgin sama a yankin gabashin Ghouta dake hannu ƴan tawaye a wajen Damascus babban birnin kasar Syria Kungiyar kare haƙƙin 'yan Siriya ta Observatory mai helkwata a Birtaniya wadda ke bibiyar yakin basasa da ake yi a Siriyar ta ce akasarin hare-haren jiragen Rasha ne suka kai su nan take dai babu wani bayani daga sojojin na Rasha wanda ke bayar da kariyan sama ga sojojin gwamnatin Siriya a yakin da suke yi da 'yan tawaye an katse ma gabashin Ghouta mai kunshi da mutane kusan 400 da duk wata gudunmuwa abinci da magani tun daga shekarar 2013 a makon jiya gwamnatin Siriya ta ba da dama ga kungiyar agaji ta Red Cross ta kwashe masu fama da matsalolin rashin lafiya wajen su 29 ciki har da yara 19 da kuma mata guda 4 masu fama da cututtukan zuciya da kansa da koda da kuma ciwon jini Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira da a gaggauta kwasar marasa lafiya 500 da kuma kawo ƙarshen samame da ake yi don a samu damar shiga da gudunmuwar abinci da magunguna.
Rundunar sojin Najeriya ji Alhamis ta ce ta sake ceto ɗaya daga cikin 'yan matan cibok ɗin nan da 'yan Boko Haram suka sace kusan shekaru 4 da suka gabata. Rundunar sojin ta faɗi ta kafar Twitter cewa sojojin da aka girke a garin Fulka da ke arewa maso gabashin ƙasar sun ceto wata yarinya mai suna Salome Fagu. Rundunar sojin ta ce an gano Salome Fagu ne tare da wata yarinya da kuma wani yaro kuma dukkanin su na hannun hukuma inda suke samun jinya. Kungiyar Boko Haram ta takalo la'antar kasashen duniya bayan da ta sace ƴan mata sama da 270 daga wata makarantar sakandare a Chibok a ran 14 ga watan Afrilu shekara ta 2014. Wasu daga cikin ƴan matan sun samu tserewa da wuri, to amma guda 219 sun ci gaba da kasancewa a hannun kungiyar mai tsatsauran ra'ayi.
Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwana ta biyu jere, sakatariyar yaɗa labarai ta fadar shugaban Amurka ta White House ta fuskanci zazzafin tambayoyi a jiya Alhamis daga manema labarai game da wani littafi wanda za a buga a makon gobe, wanda ke nuna cewa a shekarun farko fadar ta kasance cikin rudu karkashin shugaba Donald Trump. Galibin Amurkawa ba lallai ne su damu da wani littafi mai cike da ƙarya ba, martanin Sarah Huckabee Sanders kenan, wadda ta bayyana littafin mai suna Fire and Fury, ta ce wani kurarren ma'aikaci ne ke son yadawa. Kurarren ma'aikacin kuwa shi ne Stephen Bannon, wanda ya taka rawa a zangon ƙarshe na yaƙin neman zaɓen shugaba Trump a shekarar 2016, wanda kuma ya kasance babban mai bada shawara a kan dabarun gudanarwa a farko watanni 7 na shugabancin Trump. Marubucin littafin Michael Wolff ya rawaito kalaman Bannon sosai a cikin wannan littafi mai shafuka 336. Wani lauyan shugaba Trump ya yi yunkurin dakatar da buga littafin a jiya Alhamis bisa zargin cewa littafin na kunshe da cin mutunci da kuma kasafi. Don haka ya buƙaci Wolff da mawallafin littafin su dakatar da buga shi.
Yau Juma'a za a yi fama da wani irin masifar sanyin da ba a taɓa yin irinsa ba, wanda zai yaɗu a faɗin yankin tsakiyar yammacin Amurka da kuma yankin gabar gabashin ƙasar kwana guda kawai da aukuwar wata mummunar guguwa mai baza dusar ƙanƙara, wadda ta jibga dusar ƙanƙara da iska mai tsanani da ambaliyar ƙanƙara duk a yankin tekun Atlantika. Ana hasashen cewa yanayi mai cike da iska mai tsananin sanyi zai addabi wasu manyan biranen Amurka 25, inda ake kyautata zaton za a tafka sanyi mai ƙasa da 40 a ma'aunin Celsius a yau dinnan Juma'a, wanda hakan ba kawai yanayi ne mai mara daɗi ba, mai haɗarin gaske ne. Masu tunanin samun rahusa a jihar Florida za su kusha mamaki, don can ma ba sauki, da yake ana sa ran ma'aunin yanayi zai nuna da ƙyar za a iya hawa saman Celsius 10 a biranen da a can baya aka san su da zafi kamar Tampa da Orlando.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rundunar sojan Najeriya ta Operation Lafiya Dole da ke aiki a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta kubutar da mutane fiye da 2,200 wanda suka hada da mata da maza da yara a hannun kungiyar Boko Haram. Ga wakilinmu Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Kowa makon jiya ma dai sai rundunar sojan ta bada sanarwa cewa ta samu yanto wasu fiye da 700 a hannun yan kungiyar Boko Haram din daga arewacin Borno. Irin waɗannan nasarori da rundunar sojan ke bayyana ta samu da wata irin manuniya ne sauran aikin da ke gaban rundunar na ci gaba da kubuto da irin waɗannan mutane da yan kungiyar Boko Haram din kan yi garkuwa da su. Major General Rogers Nicholas J shine tiyata komanda na Operation Lafiya Dole, wanda kuma ya mun ƙarin hasi game da irin waɗannan nasarori da suke samu kamar haka.
Eh, yanzu can kusa chat mun yi aiki can gaba daya da su, kuma ba mutane da yanzu suka surrendering ba mutane da kuma muka rescue ta waje sun fi 2,000 da can bangaren can suna tare da mu, muna intervene na su, muna abin da su bayan mun gama da samu sun zama yi da su.
To waɗannan mutanen a ga halin Boko Haram ku fito da su ne ko kuma a ina aka samu
su? Halin Boko Haram da ma suna tare da Boko Haram sun rike su. So operation mu a can ya tare da su, ya tafi suka gudu, wasu kuma da muka kame su a wajen suka kasance su.
akwai batun Chibok Gel da kace an samu gwamnati ta yi wani karin hasiye game da wannan yarinya da aka gano guda daya
mun same ta yau da safe ne ne kwaikwai daya akwai ita ne wata kuma dan ba yan makaranta bane dan yan makaranta ne ko dan kuma mun same ta da fara da wani jinjiri na tare da mun kuna asna asibiti yanzu bayan mun gama asibiti su amma da su mun ba state government to administrate na su
akwai kamar wanda kuka kame ne a sakamakon wannan aiki da kuke yi a yankin Tafkin Chari
akwai su jawo da muka kama wajen da ya shaiba da mutum da suna tare da mu muna investigation bayan mun mu san za mu yi amma suna tare da mu
akwai makami da kuka gano a wurin waɗannan mutanen
akwai
na da yawa ko kaɗan ne
akwai dai
Major General Rogers Nicholas kenan ta ta komanda na operation lafiya dole da ke shirar arewa maso gabacin Najeriya da kuma babu damar ganawa da wannan yarinya a makaranta na garin Chibok da kogiyar Boko Haram din suka sace wannan aka takaita mana cewa sunanta kai za mu tambaya
already name and that's all you have
ke yar Chibok ce me sunanki
Salome Kogo
kina daga cikin da kudi ka makarantar Chibok
rundunar sojan kasar da yana ci gaba da bugun kirjin cewa ba za ta yi kasar akuya ba na tabbatar da cewa ta kawo karshen mayakan Boko Haram din da yanzu hakan ke ci gaba da nosawa da zuzzuka dan ci gaba da fafatawar Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda kungiyar Fulani makiyaya a Najeriya ta miyata Allah kuma ta yi Allah wadai da mummunan rikici da ya sanadiyar halaka mutane kimanin 30 a can jihar Benue wakilinmu Mustafa Nasir Basari na dauke da karin bayani
A wani taron manema labarai Amina mataimakin shugaban kungiyar Tamiyetti Allah a Najeriya Alhaji Hussein Boso ya ce lamarin na jihar Benue abin tashin hankali ne saboda haka akwai buƙatar daukar mataki mai ƙarfi domin shawo kan matsalar wannan tashin hankali da ya addabi jihar ta Benue A dangane da zargin dora alhakin wannan tashin hankali ga Fulani kuwa ga abinda Alhaji Hussein Boson ke cewa
Fulani abinda ya faru da su shine an yi takwace masa dukiya kawai ana gonjon shanunsu ana ci ba a ma kai ga gwamnati kuma matasa marasa aiki sun ta kai masa hare-hare don ka kai ma bai lace makiya yana tafiya da shanu ka kwace mai dukiya ai ka kai yaki a kasa don haka mu ba mu yadda cewa Fulani ne suka wannan madomin a goma local government baba hillaci rogo local government baba hillaci to nan kuma bidina ya faru don haka mu ba mu da report cewa Fulani ne
kungiyar Tamiyetti Allah a Najeriya dai ta ci dokar nan da aka kakabawa Fulani a jihar ta Benue ta hana kiyo a fadin jihar ta taimaka wajen rurrutar wutar wannan tashin hankali
wallahi daga lokacin da aka kama doka daga lokacin rigima ya dawo ai an shekara biyu zaune lafiya
yanzu to meye matsayin ku
matsayin mu a soke wannan doka a bar mutanen mu su koma yanda aka sani su yi kiwo su da noman su don kakannin su ma Benue aka fi wasu
gwamnatin jihar ta Benue dai ta ce ta kafa dokar hana kiwon ne domin magance matsalar rigingimun da ake samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma a jihar a halin da ake ciki dai shugabannin kungiyar Tamiyetti Allah a Najeriya sun ce sun garzaya kotu domin ganin an cire wannan doka ta hana kiwo a jihar ta Benue Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla a gaida Mustafa yanzu kuma a jihar Bauchi tsofaffin ma'aikatan jihar ne suke bayyana rashin jin dadin su da matsaloli da suka shiga rashin akan rashin biyan su gratuity wakilinmu wato Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar ma'aikatan tsofaffin ma'aikatan da ake kira Alhaji Habu Gar kuma ya mai bayanai
ita gwamnati ya kamata ta fito fili ta gaya mutane zahirin gaskiya domin gwamnati ba ƙarya ba ce mu kullum mu shugabanni na kungiya kamar mu ni da ke akwai masu karɓar gratuity wanda suke jira yanzu sun kai kusan mutum 6000 mun sha magana mun yi rubuce-rubuce a kasidu mun kuma rubuta takarda zuwa wajen sakataren gwamna to har yanzu ba mu sami cikakken labarin yaushe ne za a fara implementing na payment na wannan gratuity
wannan gratuity kuna jin tun daga wani shekara ne zuwa wani shekara
2010 local government 2011 state government
yanzu kudi ya kai kamar nawa ne abin da kuke bi
kudi ya kai latin ya kai kusan biliyan 26 gaskiya ina kokawa masu wanda suke jiran gratuity a yanzu gaskiya wato tausaya musu nake abin yayi ya dauki daki wani zaka je ka same shi ya samu stroke wani kuma ya makance wani kuma ya mutu to a gaskiya ya kamata gwamnatin Bauchi state ta yi kokari wayannan kudade na gratuity ta fara biyan mutane
sai dai na sa jawabin babban sakataren hukumar tsare-tsare na gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Yahuza Adamu ya ce an tanadi kudade a cikin kasafin kudin wannan shekara domin biyan gratuity
a cikin kasafin kudi mun sa ai kudi mai yawan gaske sama da biliyan biliyan bakwai ko da wani abu
na hada din da pension ne wanda yake kowane wata wata ake biya ainihin tsuran gratuity nawa ne kuka ware don biya mu
okay kana maganar a cikin wannan biliyan bakwai da wani abu din na gaskiya ba sai in mun dauko takardun ka san da ka haka ba da iya baka wannan figa din bugantiyar Allah
Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to madalla a gaida Abdulhab Muhammad wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 a nan Washington ga shirye mu kuma daga ba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin zamu ci gaba da tuna baya A makon jiya Dr. Munir Mustafa kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa ko kuma ake dauka wanda yayi nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtuka a Jami'ar Pittsburgh dake nan Amurka ya mana bayani akan yadda zazzabin typhoid ke ci gaba da ciwa a Najeriya da dama tuwo a kwariya Dr. Munir yayi bayanin yadda wannan cuta take da sarkakiya da kuma yadda jikin mutane ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyar zazzabin da su to sai nace da shi kenan sai mutum ya ta zuwa asibiti ana bashi magani yana sha amma kuma kwalliya ba ta biyan kudin sabulu kenan
yauwa saboda da can ya je yana kashin magani barkatai aka zo aka bashi na kan ka'idan ma ba lalle ya masa amfanin ta ya dace ba saboda haka wannan ta typhoid wato a kasashe masu tasowa tana kalubale ne babba
to yawa kafin ka ci gaba likita batun cewa jikin mutum yana bijire ma kaifin magungunan kashe kwayoyin cutar da ake jinya da su ku likitoci bayan da zaku yi ku gane ne akan cewa jikin mutum ya bijire ma wannan
wato shine amfanin mutum in ya je shi na farko akai masa gwaji a samu ya ga likita a samu likita sannan kuma asibitoci ya zama suna da kayan aiki asibitocin mu da yawa ba duka ne suke da takun kayan aiki da ma'aikatan da za su yi wannan cikakken gwaji ba da likitocin da za su duba sakamakon wannan gwajin su auna daidai da a baka maganin da yake da daidai da abin da aka gwada ma sau da yawa zaka ga a cikin waɗannan matakan ko ta bangaren mara lafiya ko ta bangaren rashin kayan aiki asibiti ko rashin wadatattun ma'aikata sai kaga an samu mutun ya ba a samu an gwada cuta an ba ta maganin da yake daidai da ita ba kuma wasu ma wani lokacin wata cuta ce take kama da typhoid din take ka unga duk wannan in ba a samu ingantaccen gwaji ba ba za a iya tabbatar da me yake da mutum ba sai kaga ana ta je kaka komo
to a saboda haka yanzu kafin har Allah ya sa kasashen namu su samu kayayyakin gwaji ko kuma na'urori masu inganci saura ya rage ga mutane kenan
to gaskiya dama matakin farko wanda kasashen ma da suka yi maganin cutar typhoid ta hanyar tsafta ne tsaftar muhalli tsaftar gida tsaftar abinci kuma tsaftar nan ba zai yi a ce a muhallinka duk yana da waɗannan matsaloli sannan kai kadai ko da ka yi kokarin ka kai kadai a matsayin ka na mutum ɗan adam to ya wata dai za ta ci gaba saboda haka ana buƙatar tsaftar muhalli wanda wani akwai bangaren da gwamnati dole ta shigo kamar masu bangaren magudanan ruwa da sa ido kan wajen manoma yanda suke wasu suke noma da ruwan da za ka ga akwai bayan gida ko wani kazanta mai yawa a cikinsa da dai sauransu matakin tsafta kenan.
To kai magana magudanan ruwa galibi zaka gani cewa an yi magudanan ruwan nan amma wasu in sun tashi nan ne kuma wajen zurda bolan su.
Ai shi yasa yake da ake bukatar wato tsaftan muhalli abu ne mai mataki da yawa. Na farko akwai na mutum a shikaran kanshi, akwai abin da kuma jama'a ne na al'umma a fatanan unguwa za su duba da tsaftan muhallinsu da gyara magudanan ruwan da tabbatar cewa an inganta su, da kuma abin da gwamnati ce dole za ta shigo ko da ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya.
To tunda muna batun tsafta ne Dr. Munna, ka san ka ce kamar mutum ya je ya siyo irin su karar ko latas ko kabeji, in ya zo in ya ma wanke din tana yiwa mai wanke yadda ya kamata ba tana zai harbu da kwayar cutar zazzabin typhoid din. To wace yaya mutane za su yi su wanke idan ka siyo kabeji da latas da ko irin su karar kafin ka ci wani mataki, ya wace shawara za ka bayar na wankewa ko kwa dafa?
Shawarar farko shine mutum tun daga wajen siya ka duba abin da yake abu ne tsafta, inda hali mutum ya san, saboda sau da yawa inda muke sayan kayan miya za ka ga da kayan abinci a wani guri ne wanda ba sau ɗaya za mu je ba, so kaga yana da kyau mutum ka tantance gunda kake saya, cewa masu saidawar ko wanda kake saya a hannunsa yana kamanta tsafta. Bayan nan kaga in ka zo da abinci ne wanda ko yaya dai yana da tsaftar, sai kai kuma ka tashi wanke shi, sai ana so ya zama an sa ruwa sosai kamar an sa ruwan gishiri an wanke wannan abincin. Idan wanda za a ci danye ne a zama an wanke shi sosai babu datti a jikinsa, sannan kuma bayan haka an sa ruwa mai gishiri an wanke. Idan kuma wanda za a dafa ne ya zama an dafa shi sosai, kuma ba a son kamar bayan ka gama wanke abu ko bayan ka gama dafa shi ya zama ka abin da za ka sa shi, kwanan da za ka sa shi da muhallin da zaka sa shi ko kuma in sarrafa shi zaka yi wukar da zaka yanka da wajen da zaka dora in zaka yanka shi ma ya zama yana da tsafta. Dan ko bayan ka wanke ko ka dafa ka zo kuma ka sa shi abu mara tsafta, shi ma kaga wannan akwai matsala. Sannan bayan abinci shi kanshi ruwan da mutum zai sha yana da kyau ya dadu, in baka da tabbas din tsaftar ruwan da zaka sha baka tantance da tsaftar shi ba, kaga sai yana da kyau ka mutum ya tafasa. In ba za ka iya tafasawa ba ko da akwai irin ɗan abu da ake sawa wanda yake ɗan tace ruwa haka a gida na sha, wannan shi ma duk yana rajewa. Amma in so samu ne mutum ruwan da zai sha a ce ya tafasa shi.
Masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su amu. Kai to a gaida likita bokan Turai a madani ya sosai. Nace a gaida likita bokan Turai a madani ya sosai.
To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To masu sauraro, a makon jiya Dr. Ladan ya bada amsa akan tambayar abin da ke sa datsewar harshe ga wasu mata masu juna biyu, har ma yayi bayanin cewa idan aka magance ana samun sauki.
Inda ta so mashin duk waɗannan abin da ya kamata su insha Allah za su yi sauki.
To Allah ya sauke.
Amin amin. Shi yasa yana da amfani ƙwarai a jiya awo, kuma a rinka dun in aka je awo ɗin nan ana iya ba da magunguna ɗin wanda zai taimaka ƙwarai. Kamar yawancin waɗannan masu rukunonin ko da ke ana ba su yawanci kamar irin su ƙwai da irin su alayyahu da waɗansu abubuwa suna da shi a ciki. Amma ya kamata a je wurin a gwada in aka yi awo ɗin ana ba da waɗannan ƙwayoyin wanda zai taimaka ƙwarai da gaske.
To waɗannan rukunonin kayayyakin abincin gina jiki cha da ba ɗin nan, waɗanne kayayyakin abinci aka fi samu a ciki ta yadda mutane za su ko kuma mata ɗin su riƙa ci?
Kamar na ba ɗin da nake magana za a iya samu akwai da irin su yogurt da irin su alayyahu suna da shi da yawa a ciki. To shi kuma na cha ɗin kamar irin su lemon zaƙi da irin su suma kamar irin su a irin kamar attarugu da irin su da irin miya ɗin nan masu kala irin masu irin kala ruwan ƙwai da jajaja haka suna da su suma ƙwarai da gaske.
Kamar har da tattasai kenan?
eh amma ba wai mutum ya ci haka ba ya gada eh ina rufi to amma yau abin da yafi amfani aka je awo din nan akwai kwayoyin da ake bayar wanda zai taimaka kwarai duk zai rage wannan abin hajiya
a to ai da mata tasai a cikin miya ake yi likita
eh a cikin miya ake sa
to ina fatan wannan bayani da kai ya amfani mata musamman ma mata din tunda su suka fi fama da wannan matsala to likita tunda muna maganar da tsatsewar hacce ne ga wannan wasiƙa
to
da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto
to
to shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne
to ai tsagewar baki yanda muka yi magana kaman kwanaci din nan eh to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwa rukunon abinci din nan ne ke kawo shi hajiya zai sa baki mutum ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai ga ma har yana jini
to kamar wannan rukunonin ba da ca din ne ko ko akwai wasu rukunonin da ba
to shi wannan tsagewan baki dinan da ba da ca dinan su ne musamman suke kawo wannan
to ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan
to na mata in dai mace na ciki in dai nata kamar ya tana da shi in ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai tsanani kwarai amma ko maza ma dole ka samu wadannan abubuwan ba ka bace ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan a hajiya
to yayi wata tambayar to ko da yake kai bayani wai ana gadin wannan cuta ne
a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi
to saboda haka yace meye magani ko kuma rigakafi
eh rigakafin dai mutum ya rinka cin abincin da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke ba ka je wurin likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu ilimin kimiyya ana iya daukan jininka a ga wani irin rukuno ne ba ka da su a sosai a jikinka yanzu ana iya yin wannan za a iya daukan jininka a gwada shi kuma anan kasashen cikin awoyi kadan za a iya gwadawa a tabbatar me ya baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka
sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abincin da ya
kamata
to to shi kuma Alhaji Musa Lalo a can layin Gimbiya Fatakwal dikiyo abin ya danganci baki ne
to
yace me yasa leban bakin mutum wai sai ya rika yin ja
leban bakin mutum ya danganta abubuwa waɗansu mutanen ya danganta kuma abubuwan da kike ci amma waɗansu kuma yanda Allah ya yi suke na hajiya
yawa
wani lokaci waɗansu akwai yanda Allah ya zuwa leban bakin su jaja wurne wannan ba wani ciwo bane kuma yanda waɗansu Allah ya yi suke na
to idan kuma ba ciwo bane fa
inde tunda ba ciwo ne indai mutum na tsoma ciwo ne indai kamar su makaikai ko yana jini ko wani abu shine ya kamata mutum ya je wurin likita a duba indai kuma mutum bai tabbatar da ko kawai baki leban bakin ya soma jani haka kawai to je a duba likita zai yi bincike ayi a duba a tabbatar me ke faruwa
to Allah ya sa a dace
amin amin hajiya
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladar
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice Amurka ta yi alƙawarin taimakama masu zanga-zanga a Iran tana mai yin tur da jami'an gwamnatin Iran saboda irin matakin da suka ɗauka na murƙushe zanga-zangar. Matakin da ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma kama mutane sama da 1000. Fararen hula kusan 30 ciki har da yara aka halaka a wani harin da aka kai da jiragen sama a yankin gabashin Guta da ke hannun 'yan tawaye a wajen birnin Damashku wato babban birnin ƙasar Somalia. Kungiyar kare haƙƙin 'yan Adam ta Syrian Observatory mai hedkwata a Burtaniya wadda ke bibiyar yakin basasar da ake yi a Siriyar ta ce akasarin hare-haren jiragen Rasha ne suka kai.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai kuma canza hantsi kafin mu yi sallama muna taya Jamilu Umar Mazugal da Amaryasa wato Balkisu Abdullahi ke nan murnan ɗaurin auren su da za a yi gobe Asabar wato 6 ga wannan watan Janairu shekarar 2018 kenan a gidan Sani Abu Minister dake unguwar wato Kudu garin dan Musa kenan a jihar Katsina. Allah ba da zaman lafiya da albarkan aure, sai kuma wato ta'aziyya zuwa ga sarkin Zangon kuma sai Alhaji Umar Faruku na rasuwa guda uku da aka masa, shine na Baba Yawa da kuma Hajiya Atuwa Maitu da kuma Hajiya Amina wato mahaifiyar Alhaji Sanusi Naira kenan. Allah ya ji kansu. A madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda suka shirya wannan shiri, Baba Yawa kuma ƙiriki sallama, sai da hatsi.